Tun kafin daminar ta shekarar 2022 ta fadi, masana yanayi sun yi hasashen samun ambaliyar ruwa mai tsanani, wanda wannan ambaliyar ruwa ta yi barna tare da haddasa rasa rayuka da dukiyoyin al'umma, wanda ya haura irin wanda ya fara a shekaru 10 da suka gabata, wato na shekarar 2012. Duk da cewa hukumomin ƙasa sun alakanta wannan ambaliyar ruwa da canjin yanayi da ƙasashen duniya ke fuskanta, gwamnatin ƙasar ta nuna alhininta kan irin barnar da aka samu. Ministar jinƙai da kare faruwar iftila'i ta Najeriya, Sadiya Umar Faruk, ta ce gwamnati ta tallafa duk waɗanda wannan bala'i ya shafa, a inda ta ce ƙasar ta yi asarar dukiyoyin da kuɗinsu ya kai sama da dala miliyan 6.
To a kan dai wannan hasashen da muke magana, wanda ita World Bank ta yi mana ana magana dala biliyan 3 zuwa dala biliyan 9. Amma shi median abunan din analysis din shi ne dala biliyan 6 da ɗuri, abinda aka ƙasa ta rasa ta fannin gonaki, amfanin gona, masana'antu da sauransu.
Wani wanda wannan ambaliyar ruwa ta fara ya shafa ya ce tallafin da ake biya al'umma ba kasafe yake zuwa gun waɗanda abin ya shafa ba. Ya ƙara da kokawa kan yadda gwamnati ta kasa yin wani shiri don kare faruwar ambaliyar ruwan.
Sunana Amir Muhammad Harbo, daga nan jihar Jigawa da ke arewacin Najeriya. Ganin yadda abubuwan suke faruwa na yanayin salam matakan da ya kamata a ɗauka na hannuwar hakan, har yanzu gaskiya babu abin da yake a fili, musamman ma daga ɓangare na gwamnati, wanda a nan yankin da nake a jihar Jigawa kusan babu wani abin da yake a bayyane cewa ana yin kokari wajen magance abin da zai iya zuwa ya dawo, musamman a wannan shekarar.
Kome gwamnatin Najeriya ke yin kan hasashen ƙara samun mummunan ambaliyar ruwa a daminar bana.
Yanzu dai abinda na farko abinda muka yi shi ne mu fitar da wannan report. Na biyu kuma wannan abu ne na haɗa kai da gwamnatoci na daban-daban, a gwamnatoci daban-daban da gwamnatin tarayya da ta jihohi da ta ƙaramar hukuma da ma'aikatu daban-daban waɗanda suke da wannan hurumin. Dole za a zauna a haɗu a ga yadda za a iya magance ko kawo sassaucin faruwar wannan abu da ake hasashe na wannan shekara.
Jihar Jigawa dai ita ce aka ayyana a matsayin jihar da ta fi kowacce samun wannan matsala ta ambaliyar ruwa a bara. Alhassan Bala, murya Amurka, daga Abuja, Najeriya.